I felt it was important for me to come personally and brief him. And that has been done.
Gwamnan Otunba ya ce ina ganin akwai muhimmancin in yi wa shugaba Muhammadu Buhari ƙarin bayani akan halin da ake ciki wanda na yi bisa ga la'akari da kuma mu'amalar da shawarwari da muka yi da jami'an tsaro da waɗansu gwamnoni da cikin shugaban ƙasa a baya, inda ake ɗaukar matakai na kawo ƙarshen wannan tashin hankali wanda tuni aka tura babban safetun 'yan sandan Najeriya ya tafi Benue. Bayan da shugaban ƙasa ya ba da umarnin a yi haka da kuma haɗa jami'an tsaro na DSS da 'yan sanda da kuma sojoji. Kuma babu shakka yanzu shirye muke kuma mun ba da duk kayan aikin da ake bukata domin jami'an tsaron nan su yi aiki ga dangadan domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan kashe rayukan al'umma da ake yi ba ji ba gani a cikin ɗan ƙaramin lokaci. In ji gwamnan jihar Benue Samuel Otunba.
Are protected.
Shugaban ƙasa kuma yau ya ba da wata sanarwa ta musamman cewa kowane lokaci daga yanzu za a kira wani babban taro na ƙasa domin duba hanyoyin da za a bi wurin kawo ƙarshen cigaba da rigingimu ko tashe-tashen hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma domin kawo ƙarshe da ɗaukar matakai na dindindin domin hana cigaba da tashin hankali da zubar da jini da ake yi a Najeriya da sunan tashin hankalin makiyaya da manoma. Kamar yadda kakakinsa a sha'anin ayyukan manema labaru wato Mallam Garba Shehu yake bayyanawa a firar da ne da shi bayan da ya rarraba wannan sanarwa da ya rattaba mu hannu. Mallam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya yi mun ƙarin haske dangane da tunani da kuma nazarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan wannan tashin hankalin.
Duk abin da zai kawo zaman lafiya a gyara wannan lamura so yake. Misali dai da muka ba da sanarwa wannan lokacin da aka yi wannan doka ta hana kiwo a jihar Benue. Ai sai da aka ba wa shugaban ƙasa shawara aka nuna mana cewa dokar nan ta saba tsarin mulki a dakatar da ita. Ya ce a'a in dai kokari ake hana kashe-kashen nan a fada dama ga gwamnatin jihar Benue a ga ko wannan doka za ta yi tasiri. In aka gyara aka yi a gyara a kanta. Saboda haka abu ne a ce mai ciwo a zo kuma a ce shugabanni na siyasa da mulki a jihar Benue nune suke yi ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Suna cewa wai shi yake sa ana yin wannan barka, shi yake sa ana wannan shekaci, shi ya ɗaure gindi a yi. Babu adalci a cikin wannan magana. Abin da shugaban ƙasa yake so 'yan ƙasa su fahimta da duniya gaba ɗaya, maganar nan ta Fulani da manoma ba yau aka fara shi ba, amma ta tsawaita yanzu saboda abubuwan nan da kowa ya san sun faru a ƙasar nan. Lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kanta, mu miliyan 63 ne, yau mutum wajen miliyan 500 ne a Najeriya. Miliyan 500 nan yau iyakar Najeriya da yawan girman ƙasa da yawan gonaki da ba ƙaruwa yi ba. Saboda haka takura ake da noma filin burtali da sauransu na kiwon dabbobi cinyewa ake ana gonaki ana garuruwa. A ga su kansu manoma a tsakaninsu hatta manoma na tiwitin faɗa suke a tsakaninsu saboda rigima a kan fili.
Umar Faruku Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Alhaji Bodejo, kana shugabantan wannan kungiya ta kuta.